أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake kawo mu wannan rana ta Laraba domin ci gaba da karatu wanda muka saba na Khawatirul Qur'aniyya yawmuna 21 ga watan Rabi'ul Tsani hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wasallama 1441 wanda shine daidai da 18 ga watan 12/2019 sati wanda ya wuce mun tsaya aya ta 195 yau insha Allah zamu tashi aya ta 196 a cikin suratul baqara na'am Allah ya samu dace
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa atim الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب
إن شاء الله الله ما تغير الله سبحانه وتعالى يكتوى وأتم الحج والأمرة لله ما ندون لكنية حج وأمرة تيتشكتا يتشك أيكا تندق وركوها يزوى كرشي ما نكير يقومي وإن أحصرتم in kuka samu wani abin da ya katangace ku ya kare ku game da cika aikin haji fa mastaisara min alhaji yana abin da ya saukaka a gare ku wanda Allah ya huwace muku na hadaya sai a yanka wala tahliqu ru'usakum kada ku aske kawunan ku lokacin da kuke tsakiyar aikin haji hatta yabluga alhadi mahilla har sai kun yi yanka gina ranar 10 ga wata Zulhijja ranar Idi fa man kana minkum maridan to wanda ko ya kasance baya da lahiya aw bihi azam min ra'sihi ko kuma akan shi akwai wata wani kurji ko wata cuta wanda za ta hana shi aski fa fidyatun min siyam to shi wannan sai yayi azumi mana madadin fidiya da zai yanka aw sadaqatin ko kuma yayi sadaka ciyarwa aw nusul ko kuma yayi yanka fa idza amintum Allah subhanahu wataala sai yake cewa to idan kuka amintu ya zamanto babu tsoro babu abin da zai hana ku zuwa haji abokin gaba ko kuma wani dan hashi da sauransu faman tamatta bil umrati ila al haji to duk wanda ya tamattu'i shine mana wanda zai gama haji da umara labbaik allahumma umratan wa hajjan aw labbaik allahumma umratan labbaik allahumma hajjan wa umratan mana kenan wanda ya tamattu ya gama biyu haji da umara fa mastaisara min alhaji to shi ma wannan lokacin da ya zo karshe to abin da ya ho Allah ya hore mishi shine ya kamata ya yanka. Fa man lam yajid, to wanda bai samu abin da zai yanka ba, fa siyamu salasati ayyamin, sai yayi azumi kwana uku fil hajji, kenan a cikin lokacin haji ko kuma a can Makka ka hanya zo gida. Wa sab'atin, kuma sai yayi azumi guda bakwai, idza raja'tum, idan kun dawo gida, kenan can ga uku nan ga bakwai. Sai Allah ya ce tilka asharatun kamila, waɗancan guda goma ne cikakku, wannan kamar taukidi ne, ma'ana ƙara ƙarfin ma'ana ne. Zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram, sai Allah ya ce to wannan ana magana ne ga wanda yake ba dan Makka ba, ma'ana kenan zawwa yayi, sai yayi guda uku, in ya koma gida sai yayi guda bakwai. Wattaqullaha, Allah ya ce ku ji tsoron Allah, wa alamu, kusancewa, anna Allah shadidul iqab, lalle Allah madaukakin sarki mai tsananin ukuba ne ga wanda ya saba mushi. Wannan aya mai girma, Allah madaukakin sarki, yana mana bayani ne na aikin haji. To duk wanda ya zamanto ya dauki niyya ta aikin haji, to ya dace ya cika wannan aiki. Shine malai ce shara Allah fi bayanil manasik fa amara bi itimamul hajj wal umra wa zahirus siyaq ikmal af'aluhuma ba'da shuru'i fihima. In dai ya zamanto ka dauki niyya, to kada kai kasa gwiwa, duk abin da ya kasance na rukunai na haji da umara, to ya kamata ce ka cika duk wani wajibi da duk wani sharadi, duk wani inda za a je, a je Arafa, a dawo Muzdalifa, a zo Mina, to wannan ayyukan na haji ya zama wajibi ga duk wani wanda yake alhaji. In dai yayi niyya yana so aikin shi zamanto haji cikakkiya, to dole sai ya cika ta. A rawaito hadisai da dama, hanyoyi da yawa daga sahabbai na Muhammad sallallahu alaihi wasallama, daga Anas dan Malik da ma wasu daga cikin sahabbai, akan cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama jama'a fi ihramihi bi hajjin wa umratin, annabi sallallahu alaihi wasallama yayi tamattu'i, kenan ya gama haji da umara. Kenan in ma ya kasance mutun ya dauki niyyar haji amma kuma da farko sai ya umara, sai nan kuma sai mana kare ta gaba daya, ya zamanto yayi tahalluli, sai kuma kamar rayuwar cewa bai dauki wata niyya ba, sai kuma ranar 7 ga wata ko 8 ga wata na watan Zulhijja, in yaso kuma zai dauki niyyar haji, amma yana nan cikin garin Makka, niyyar shi ya dauko ta tun daga miƙati, kowane wuri da kowace ƙasa da kowane yanki a cikin duniya, kowanne akwai miƙatin su inda ya kamata su dauki niyya. To idan mutum ya dauki wannan niyya, ya zama wajibi ya cika ta, watin mul hajja wal umrata lillah. Hadisi ya tabbata daga Anas dan Malik, yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa sahabbai, man kana ma'ahu hadi, duk wanda yake da abin da yake zai yayyanka, falyuhill bi hajji wa umra, kenan sai kai niyya ta haji da umra, kai tamattu'i indai kana da abin da zaka yanka. To wanda bai da abin da yanka sai ifradi, yana shine lokacin da ka zo kai umara, to kana nan a cikin kasancewa harami na kayanka, har lokacin da zaka dauki niyyar haji, a je a kare haji, kana nan a cikin harami, to wannan shi kuma babu yanka a kanshi. Wa qala fi sahih aidan dakhalatil umratu fil hajj ila yawmil qiyama, annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin sai ya ce umara ta shiga cikin haji har ya zuwa ran tashal qiyama. Kenan ya zamanto niyya, duk wanda zai niyya shine zai yi zabe, musamman kuma wanda ya zamanto yana da ilimin su waɗannan niyoyi na haji, ya zamanto ifradi ne zai haji kadai, ko kuma kirani ne zai haji da umara, ko kuma tamattu'i wanda zai gama haji da umara kai tsaye yayi su, to duk wanda yayi waɗannan guda biyu sai yayi yanka, wanda zai ifradi shine babu yanka kan shine. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake man kana ma'ahu hadi falyuhill bi hajjin wa umra, in kana da hadaya sai kai haji da umara, kenan ka cika ladanka. Sai Allah subhanahu wataala ga jafa'in uhsirtum famastaysara min alhadi, wannan ayar an ambace ta ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo magana da makaranta satin da ya wuce, ya zo Makka, ƴan Makka suka hana shi shiga, to kuma an dauko niyyan za a zo a yi umara da haji, ko kuma za a yi umara, to kenan wannan shine uhsirtum, an hana ka, ka kamo hanya, ka dauki niyyar cewa za ka zo kai umara, ko ka dauki niyyar za ka yi haji, kana nan kan hanya wani dan hoshi ya tare ka, ko kuma masu garin suka ce baka shiga Makka, kamar yadda aka ma annabi sallallahu alaihi wasallama. To shikenan aka yi abin da aka yi da duk sulhun da aka yi, annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma, sai shekara ta gaba aka zo aka cika. to wannan kuma mutun cikawa ne zai amma sai sara min alhadi amma sai mutun ya yanka abin da ya dauko na hadaya wannan sai a yanka shi kai ka ci kamar hajjin ta cika to kenan sai mutun ya tsaya ne haka mushrikan makka suka ma annabi sallallahu alaihi wasallama amul hudaybiya sai suka ce ai dole sai dai shekara ta gaba to shikenan anan ne aka yarje jiniya wanda take me mana wanda ta kumshi abubuwa da yawa wanda malamai suke kawo ta suratul fatahi gaba dayanta a wannan wurin ne ta safka Allah subhanahu wa ta'ala safkar da ita yana yarda da sahabban da suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to amma malamai sai suke sabanin akan ufsirtum ana nihin ne dole abokin gaba ne kadai zai kare ka game da aikin haji sai niyyarka ta tsaya ko kuma hajin ka ya tsaya habbadi mai zawa ko kuma umaraka a koko duk wani abu wanda ba abokin gaba ma zai iya kare ka to magana biyu malamai suka yi na farko shine abokin gaba wanda wannan magana ce ta Abi Hatim daga Abdullah ibn Abbas sai yake cewa la hasara illa hasrul adu babu abin da zai kare mutum lokacin da ya dauko niyya ko ta umara sai in makiyi ne to lokacin kenan sai mutum ya tsaida sai kuma shekara mai zawa magana ta biyu malamai suka ce annal hasara ammu min an yakuna bi aduwin kare wani abin da zai kare ka akan cewa ba za ka cika aikin umara ko haji ba to ya wuce wai magana fadinta ya wuce a ce makiyi kadai rashin lafiya ya shiga ciki ko kuma mutum ya kamo hanya ya bace musamman a da wanda ba motoci bane ga kwalta ka kama hanya totar har ya zuwa can zaka ya bacewa a hanya kenan su malamai suka ce ko mutum ya bace ko rashin lafiya ya same shi ko ya kare ko ya wani abu dai wanda bai iya tahiya to wannan shi ma yana cikin bayin uhsirtum famasaysar min alhajj hadisi tabbata daga cikin a cikin sahihaini hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala duba'ata binti zaid zubayd bin abdul muttalib annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajen duba'a yan zaid bin abdul muttalib fa qala sai take cewa ya rasulullah inni uridu alhajj wa ana shakiya tace ina so in yi haji ko ba ni da lafiya فقال سي النبي صلى الله عليه وسلم يجي متى حجي واشترطي كنن كي نيه حج كما كي شرط معنى كنن ميه kamata kici anna mahalli haisu habasatni kenan idan mutun zai niyya kace nayi niyyar ya Allah nayi niyyar haji to sai mutun ya shardi ya ce ya Allah inda wani rashin lafiya ko kuma wani abu ya tsaida ni to zan tsaya anan badin nazo daga nan zan dasa sai in ci gaba to shine wannan hadisi na Duba'a binti Zubayd bin Abdul Muttalib kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mata sai ki niyyar haji duk da cewa kike da lafiya sai ki daidai yanda zaki iya inda kika kai karhinki ya kare to sai ki ce haji na ta tsaya daga nan badi zan zo in dasa daga nan kenan misali a ce tamattu ne zata yi ta yi umara gaba daya ta gama to amma ta kasa yin aikin haji ba ta iya zuwa Arfa ba ta iya zuwa Mina to sai ta tsaya sai ta ce mahalli haisu habasatni kenan inda na tsaya badi insha Allah anan zan dasa wannan yana daga cikin sharadi wanda mutun zai yi lokacin da za a yi niyya mutun zai yi wannan sharadin fa masaysar min alhadi ali ibn abi talib yake cewa shat menene ake yankawa hadaya ali ibn abi talib sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallam khalifa na hudu yake cewa ko da ɗan akuya mutun ya ko ɗan taure mutun ya yanka yayi wanda magana ce ta imamu ata da mujahid da qatada da wani daga cikin malamai guda hudu kenan abu hanifa da malik da shafi'i da Imam Ahmad suna ganin cewa idan wannan ma mutun yanka yayi amma akwai ruwaya ta Abi Hatim daga Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa annahuma kana la yarayani mastaysara min alhadi illa min alibil wal baqar Aisha da Abdullah ibn Umar su ba su ganin fa mastaysara min alhadi ba su ga akuya suna ga kamar tayi kada sai aje raqumi da saniya wannan su ne kamata fa mastaysara min alhadi to wannan ruwaya ce ta Salim da Qasim a takaice malamai sun yi bayani da yawa amma dai Allah subhanahu wataala ya ce fa mastaysara kina tunda kasancewar mafi mutane kowa da irin yanda Allah ya mishi hali kina duk abin da Allah ya kowa ce maka da shi zaka yi sawan ya kasance tumaki ne ko kuma ya kasance raƙuma ne ko ya kasance saniya su dai ya kasance daga cikin ni'am wannan dabbobi na ni'ima wanda Allah subhanahu wataala ya halitta awaki tumaki raƙuma da kuma saniya to waɗannan su ne duk wanda mutum ya yi fa masaysara min alhaji abinda Allah ya hore mishi tunda ma a cikin ana magana wanda ma ba zai iya ba sai azumi ko ya ciyar ko kuma ya yanka in bai yankawan ko kuma yayi azumi guda uku a Makka idan ya koma garin su sai yayi azumi guda bakwai sai su zaman to guda goma cicip Allah subhanahu wa ta'ala sai yake cewa hatta yabluga al-hajj mahilla wa yafrugu an-nasu min afal al-hajj wal umra to lokacin da aka yanka to kusan karshen ayyuka wanda mutum zai yi na aikin haji sun kare kina tun lokacin 8 ga wata lokacin da mutum yayi yawmu tarwiya da ake cewa lokacin da za ta yi mina idan mutum ya dauki niyya ta haji aka zo mina kwana gobe da sai aka je arfa aka dawo aka kwana a muzdalifa kenan kwana ranar 10 ga wata idan an zo an yi jiwa an yi yanka an yi aski to shikenan kusan aiki na haji sun cika mala kenan wannan suna daga cikin manya-manyan ayyuka wanda idan mutum ya yi su wanda ake yin su a wannan rana ranar idi ko kuma mu ce ranar 10 wanda kuma daga shi ne aikin haji yake cika an yi so kuma sai jiwa da za a yi na kwana 12 ga wata da 13 ga wata wanda ya gaggauta da kuma wanda ya jinkirta sai Allah subhanahu wataala ya ce man kana minkum maridan aw bihi azam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk wanda bashi da lahiya shi kuma ko kuma akwai wani kurji akan ka zai hana kai azki to shikenan sai kai fidya ko kai azumi ko ka ciyar ko kai yanka kenan nan ya zamanto kaman zai dauke ma abin da yake tare da kai na uzuri fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk malaka ta walamma amara annabi sallallahu alaihi wasallama kaba bin ujra bizalika annabi ya umurci kaba dan ujra arshadahu ila al-afdali sai da nuna mashi wanne ne yahi mutun yayi azumi a ko kuma ciyarwa zai ko yankan zai wanne ne yahi a cikin su sai annabi yake ta fal afdalu wa qala unsuksha kina abin da yahi ka yanka ko da ayar akuya ce wannan shine yahi aw it'am sittata masakin ko kuma a ciyar da miskinai guda 6 aw sum salasata ayyamin ko kuma kai azumi na kwana guda 3 kenan a wannan guda 3 sai mutun ya ga cewa wanne ne zai iya to wani bashi da lahiyan da zai azumi to amma zai iya samun kudin da zai yanka wani kuma bai da kudin da zai yanka amma zai iya samun kudin da zai sayan kwano guda 6 wanda mutum miskinai guda 6 za su ci abinci kura na lokaci guda ne to kaga wannan Allah subhanahu wa ta'ala ni'ima ce yake yi ga wanda ya zamanto kanshi yana da wani raunin da zai hana ya aski sai Allah subhanahu wa ta'ala ga fa iza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al hajj famastaysara min al hajj malaje fa iza tamakkantum min ada'i al manasik yana in kuka samu daman kare haji lahiya law faman kana minkum mutamatti'a bil umrati ila al hajj duk wanda ya tamattu'i ya gama haji da umara wa huwa yashmilu man ahrama bihima kenan wanda haji biyu labbaik allahumma umratan wa hajjan wanda shine niyyar haji to wannan ya zamanto ma'ana kenan yayi tamattu'i aw ahrama bil umrati awwalan ko kuma mutun yayi harama umara ya so kuma daga baya bayan ya kare umara ya kare komi sai ya niyyar haji to kenan yayi tamattu'i to wannan sune wanda Allah subhanahu wa ta'ala kenan yake magana da su a cikin ita wannan ayar birgima sai Allah ya tafa mallan yajid fa siyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asharatun kamila ita kuma wannan gaba tana nihin da cewa duk wanda bai samu ba hadaya to sai azumi na kwana 3 a lokacin haji kenan malume suka ce tun daga shawwal tun daga zulqa'da zulhijja sai mutun ya zamanto ya fara azumin wannan ya samu dai a lokacin kafin ayi hajin nan wasu malaman suka ce kayan aho arfa ya samu ya azumi 3 an yi so kuma wancan wanda zai daga baya shi kuma zai zo da gida za a yi shi 7 kenan guda 7 shi ne mana falle su musalasa ayyamin fil hajji ay fi ayyamin manasik qala al ulama wal aula an yasumaha qabla yawm al arfa fil ashr malaman suka ce abin da yayi sai mutun ya azumce su a kwana 10 nan kafin aho arfa kenan zulhijja yana kamawa sai mutum ya samu ya yi azumi guda 3 wannan shine yake malata ya hudu wannan yake cewa aw min hini ya haruma ko kuma lokacin da mutum ya dauki harama labbaik allahumma hajjan to sai ka samu kai wannan azumi guda 3 shine mana fil hajji kenan da Allah subhanahu wa ta'ala ya salasta ayyamin fil hajji Abdullahi Abbas yake cewa fil hajji wa minhum man yajuzu siyamaha fi awwal shawwal. Wasu malama suka ce tun farkon shawwal mutum yana iya azumin wannan guda uku. Kamar Malam Tawus ya yi bayani haka da Mujahid. Kenan nan dai abin da ake so fil hajji mutum ya samu ya azumin nan guda uku a can Makka. In yazo idan yazo guda sai gida sai ya guda bakwai. Sai Malam ya ce annahu la yajuzu siyamaha ayyamut tashriq. To amma akwai abin da ya kamata a kiyaye shine bai dace ba mutum ya azumci wannan azumin guda uku lokacin Idi. Kamar Idi da goben Idi da goben ta ayyamut tashriq. Wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi an ganta Annabi yace wannan sura ne kuni na ci da sha. Ranar Idi da goben Idi da goben Idi. To in yaso sai mutum ya tsallake wannan kwanakin ya kamata ya wannan azumin ko kuma kafin wannan ranar Idi ta zo sai ya samu ya wannan azumin guda uku. Sai malai sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa sab'atin idza raja'tum. Don akwai magana guda biyu na malamai. Ana nini ne idan mutum ya koma masabkin shi shine ma'ana wasabatu idza raja'tum. Wasu malamai suka bai haka suka bayani. Imam Mujahid sai yake cewa hiya rukhsatu idza sha'a samaha fi at-tariq. Yace a wannan ruhusa ne Allah subhanahu wa ta'ala kamar yana tausaya bayu ne. In mutum ya ga dama a hanya ma yana yi yana iya yin wannan azumin guda bakwai inji Imam Mujahid. Haka Imam Ata magana ta biyu sai aka ce a'a ana nihi ne in mutum ya tayi kasarsu. Kenan bayan ka bar garin Makka gaba daya ka dawo gida a lokacin ne zaka yi wannan azumin guda bakwai. Wadancan guda uku su ne zaka yi su a can. Sai Allah subhanahu wataala yake cewa zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Amma wannan azumin guda uku da za a yi ayi guda bakwai a gida ana nihin ne wanda bas ba ƴan Makka bane. Kamar kenan wanda suka tayi daga nan ko wanda ya tayi daga wani gari daban amma wanda yake a garin Makka yana zamne to wannan shi wannan hukuncin ba da shi ake ba shine ma'ana zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram kenan wanda iyalin shi ba sa masallacin harama shine kasancewa ƴan Makka. Haka Imam Ibn Jarir yake cewa malamai masu tafsiri sun yi sabani akan cewa wane ne wanda lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram to shine sai suke ganin a wanda suke garin Makka sune ake ni wanda da ita ce magana mafi malamai wanda suka tahiddi yawa akan ta cewa wanda ba dan Makka ba to shine sai ya guda uku in ya dawo garin su sai ya guda baka. Sai Allah ya ce wattaqullah ku ji tsoron Allah. To wannan kalma ce mai girma so dewa bayan da muke tunanin ban aka cewa mutum ka ji tsoron Allah ka riga tunanin kaman ka aikata wani laifi ne aka ce ka ji tsoron Allah a lokacin da kake bin Allah sak duk wasu abubuwa na ibada kana yi idan an ce ma ka ji tsoron Allah kaman a ce ma ka dage mana kakkai kasa a gwiwa kakkai kasala wannan aikin da kake yi ka ci gaba shine ma'ana ayar da Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhan nabiyyu taqillah ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah. Kenan menene Allah yana cewa manzo ji tsoron Allah saboda me a'a wai wannan irin mujahada da yake yi na yin dora mutane akan gaskiya kira zuwa ga Allah to ma'ana ya tsarmi tsatsu yayi da kyau to haka mu ma bayu idan aka ce maka ji tsoron Allah ana nihin aikin da kake yi mai kyau ka ci gaba duk da cewa kuma zai kumshi wancan lokacin da ka aikata wani aiki wanda ba mai kyau ba sai ka ji tsoron Allah fi ma amarakum wa ma nahakum cikin abin da Allah ya umarni da abin da ya hana wa lamu anna Allah sharirul iqab kuma kusan cewa Allah mai tsananin hukuba ne liman khalafa amrahu duk wanda ya samu umarnin Allah akwai hukuba tana jiran shi wartakaba ma anhu jazara kuma duk wanda ya taka abin da Allah ya hana to lallai tabbas Allah subhanahu wataala zai kama shi da azaba. Duk da cewa ana magana akan aikin haji to kenan bai dace ba mutum ya wani abubuwa wanda ba su dace ba mahzurat ko kuma mahrumat duk abin da aka haramta alhaji yayi to bai kamata wani alhaji yayi duk abin da aka ce bai dace ba yayi to bai kamata ba yayi shi duk abubuwan kuma da musamman abin da suke mahrumat abubuwa na haramu na haji kaman sa kaya masu dumki ko kuma rihe kai ko cire gashi ko sa turare ko yanke farci to waɗannan abubuwa ne duka wanda mutum da ya yi su dole sai ya yanka kuma akwai wanda za su kwata-kwata haji ba ta nan sai dai baki a ce ba ka yi ba tsayuwar arfa ko kuma tawafu ibada ba ka yi shi ba ma'ana ne rukunne wanda suke manya-manya na haji wanda ba ka yi ba to su wannan sai dai baki in ka dawo sai ka kammala sai ka cika. To kenan a wannan bangare Allah subhanahu wa ta'ala yana mana hannunka mai sanda cewa mu ji tsoron Allah. Duk wanda ya zamanto ya je haji ya san cewa aikin haji ya kai shi babu abubuwa waɗanda nan gaba kaɗan Allah zai zamana mana su bai dace ba alhaji ya yi abubuwa da yawa wanda ke na laifi ne abubuwa na gardama abubuwa na zage-zage abubuwa na wanda ba su dace ba kenan alhaji haji ya kai ka bauta ce rukuni ne na musulunci cikin rukunai guda biyar har Allah ya sa kai kana daga cikin wasa wanda za su sabke to kuma bai kamata mutun ya wasa ba ya kamata a ce mutun ya dage tun ragini razzane da Hausa suke cewa tun kankata ya kamata a ce ka karantu amma kurakurai da yawa wanda suke zuwa haji zaka mutun bai san ba menene rukuni na hajin shi bai san ba menene mahzurat kawo misali a ce mutum yana sallah bai san bayan kabli ta kama shi ko baki lokacin da mutum ya wani abin da hajin shi zai lalace bai san menene zai ya gyaru wani ma bai san ba abin da zai lalata mishi haji bai san shi ba sai ya ta aikata shi aikin shi kuma yana lalacewa kenan ya dace ya zama wajibi duk lokacin da Allah ya hore maka zaka je to ka samu wani da kusa da kai wani malami ko wani wanda yake da ido akan cewa ya san aikin haji ya san zai ƙara maka wani horo ko wani ilimi akan aikin haji amma ba haka ba irin abubuwan da ake suna da yawa sai mutun ya je ya rika bin mutane su ko mutane aikin haji gama gari ne kowa da kowa ya zo ya gamu wasu suna da ilimi wasu ba su da ilimi wasu san abin da ake yi wasu ba su san abin da suke yi ba wasu kuma a kawai ɗan neman kuɗi ne za su dauke ka su kai ka ziyara nan su kai ka can su kai ka can nan ma wuri kaza ne ran ma wuri kaza ne ana ta ziyara da wanda ya dace da wanda bai dace ba saboda su kuɗi suke nema to kenan dole ya kamata yanda mutun yake sallah da ilimi to ya kamata a ce mutum lokacin da zai je haji ibada ce maliya kudin da zaka hudda tahiyyar da zaka yi kamar iyali da sauransu to ya kamata a ce mutum ya shi da ilimi a lokacin da mutum zai samu ladan haji cikakkiya idan mutum ya samu ladan haji cikakkiya annabi sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa mutum sai ya koma kamar yau mamman shi ta haife shi mana kenan babu wani zunubi wanda ke kan shi mutum ya wanku tatas Allah ya samu dace alhajj ashhurun ma'lumat
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب
الله سبحانه وتعالى كتوى الحج أشهر معلومات شيء أيكن هجي وسوة النين سننو ما لكن أنسنسو مسلم تجا كرم تدس فمن فرض فيهن الحج ونن وتنن wanda aka sa cewa a ciki ne za a yi aikin haji to duk wanda ya dauki niyya cewa zai yi haji to ya san cewa fala rafasa ma'ana babu abinda duk wani abun da yake na lahi malamai suka fasara ko kuma babu kwanciya da iyali kwanciya da sunna shine ma'ana fala rafasa aljima'a wala fusuka kuma babu ba fasikanci duk wani aiki wanda bai kamata ba to bai kamata ba a ce alhaji ya aikata shi wannan kuma abu ne wanda duk wani alhaji ya kamata ya san da wannan wala jidala fil hajji hakkun babu garrama ka riga jayayya wanda za a tada jijiyoyin wuya ko a kai zuwa ga fada ko bugu wama taf'alu min khairin Allah subhanahu wa ta'ala sai yake cewa duk abin da ku aikata na alheri ya alamuhu Allah Allah ya san shi wa tazawwadu ku dauki guzuri fa inna khaira zadi taqwa amma kuma kada ku manta cewa mafi ficin guzuri shine tsoron Allah ɗan Yaman sune a wancan lokacin suke zawa haji babu guzuri sai zo su rika bara ko kuma idan an ce musu ko ina guzurin ku na zuwa aikin haji sai su ce a yi sun dogara da Allah to shine Allah subhanahu wa ta'ala sai sabkar da cewa tazawwadu kenan ku yi guzuri lokacin da za ku je aikin haji amma kuma akwai babban guzuri fa inna khayra zadi at-taqwa babban guzuri shine mutum ya ji tsoron Allah kenan dan kai guzurin duniya ka kasa jin yunwa ka kasa yin guzurin lahira a gobe kiyama Allah kiyaye ka shiga cikin wuta kaga kenan guzurinka bai ma amfani ba amma babban guzuri shine a same ka a gobe kiyama da aiki mai kyau wanda zai gadar ma da gidan aljanna wanda shine guzuri babba wattaqun ya ulil albab sai Allah subhanahu wataala ke cewa ku ji tsoro na mana ya ku masu tunani masu hankali to duk wanda yake mana aikin haji ya dauki niyya fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj shine malaci alhajj ashhurun ma'lumat imam shafi'i ruwaya daga abdullahi da abbas yake cewa la yan bagi li ahadin an yahrum bil hajj illa fi shuhuril hajj, bai dace mutum ya niyya haji sai a cikin wannan watannin na haji. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alhajju ashhurul ma'lumat, kenan ba abu ne wanda mutum zai wanda ya ga dama ka ce a cikin wannan wannan watan ma zan iya yi, a cikin wancan watan ma zan iya yi, a'a. Ashhurul ma'lumat, Imam Bukhari sai yake cewa Abdullahi dan Umar yace shine watan Shawwal da watan Zulqa'da da watan goma na watan Zulhijja, waɗanda su ne lokacin yin haji, a cikin ne ya kamata ka yi niyya. Kenan misali mutum zai iya niyya a cikin Shawwal ya je Makka ya yi umara sai ya zamna, idan ya yi aski ya komi shikenan umara ta cika, sai kuma ya jira har watan Zulhijja idan ya zo takwas ga wata kuma ya ɗauki niyyan haji. To kenan waɗannan su ne watanni sanannu wanda ya kamata ya yi haji a cikinsu. Duk wanda ya niyya ba a cikin wannan ba, niyyar shi ba ta cika. Kamar mutum ya yi sallah ne lokaci bai ba, idan ka ga sallar shi ba ta karbu ba, to haka kamar kai haji ba a cikin waɗannan watan ba, Shawwal, Zulqa'da da kuma goma watan Zulhijja. Abdullahi ibn Abbas sai yake cewa faman farada fi hinna alhajja, abinda Allah ke ni da wannan shine man ahrama bi hajji wa umra, kai niyyan umara ko kuma kai niyyan haji. Haka Tawus yake cewa fala rafasa ai fala jima'a, abinda malamai suka fasara cewa babu ma'ana saduwa da iyali. Allah subhanahu wataala wata ayar can baya mun karantawa uhillu lakum lailatul siyami rafasu ila nisaikum, kenan kalmar rafasu can ma an yi zancen kunciya ne. To kenan shine fala rafasa, duk wata alaka ta tsakanin ma'auratayya babu ita lokacin da aka yi niyyar haji. Wa qawluhu wala fusuqa, Abdullahi ibn Abbas yake cewa hiyal ma'asi, duk wani saban Allah ana kiran shi fusuq, fasikanci. Haka mawalan Ata da Mujahid da Sa'id ibn Jubair da gairu suke bayani cewa da waninsu Allah subhanahu wataala kenan bai dace ba, yake cewa bai dace ba duk wanda ya niyyar haji ya zamanto yana saban Allah a cikin aikin wannan. Wallazina qalu al-fusuq ha huna huwa jami'ul ma'asi asrabu ma'ahum, malai sai yace abin dakin da fusuq ana nihin duk wani sabo, to malai yace gaskiya yana tare da wannan magana, duk wani sabo ya shiga ciki, kaka ce sai kaza sai kaza sai kaza. Sai Allah subhanahu wataala yake cewa wala jidala fil hajj, to wannan ma'ana biyu malamai suka ma wala jidala fil hajj, magana ta farko suka ce la mujadala fi waqtil hajj wa fi manasikihi, lokacin da kake haji babu wani jayayya. Wa qad bayyanahu Allah ta'ala atammal bayan wa waddahahu akmala idah, Allah ya yi bayani cewa babu jayayya. Kenan ba sai ka ce da jayayya iri kaza ko kuma garrama iri kaza, babu garrama a cikin aikin haji. Kenan duk abin da zai zamanto zai kai ka zuwa ga jayayya sai ka bar shi. Magana ta biyu malamai suka ce al muradu bil jidali wa hahuna al mukhasama, kamar fada wasu malaman suka ce ana ni da shi ne anan fada ne, shine ruwayata Ibn Jubair Ibn Jarir daga Abdullah Ibn Mas'ud yake cewa an tumari sahibaka hatta tughdibuhu, ka kama dan uwanka ka riga jayayya da shi har sai ka kusatar da shi, kun je ga fada. Shine abinda Allah subhanahu wataala yake ni da cewa wala jidala fil hajj, a takaice dai ba a son duk wani magana da bai dace ba. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, duk abinda kuka aikata na alheri to Allah madaukakin sarki ya sani. To kasancewa kuma kishiyan haka nan shi ma Allah ya san da wannan, kina abinda ka aikata wanda bai dace ba. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa, ku yi guzuri, lalle mafificin guzuri shine tsoron Allah. Akwai riwaya ta Imam Bukhari da Abu Dawud daga Abdullahi ibn Abbas yake cewa kana ahal yaman yahujjuna wa la tazawwaduna yaquluna nahnu natawakkalun ay mutawakkiluna fa anzala Allah wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa, kenan magana da muka faɗi ɗan Yaman akan su ne wannan aya ta sabka. Sai Allah subhanahu wataala yake cewa fa inna khayra zadi taqwa lamma amarahum bizadi lisafari fi dunya arshadahum ila zadi al-akhirah, mala yace lokacin da Allah yake bayanin akan cewa ayi guzuri na bulaguro a cikin a duniya, to kuma akai tsaye sai Allah yake nuna mana mu yi guzuri wani kiyama. Akwai guzuri wanda yake da muhimmanci, wa huwa istihabu taqwa ilayha, ya kamata a ce mutum ya je ma Allah yana mai tsoron shi, yana mai taqwa. Sai Allah subhanahu wataala wata aya yake cewa warishan wa libasu taqwa zalika khairun, mana mutum ya zamanto yana da tsoron Allah, ita ce rigarka, tsoron Allah shine guzurinka, duk inda duk abin da kake tsoron Allah ne a gabanka, to wannan shine khair, Allah ya ce shine abin da yake alheri. To haka ya kamata dan adam ya kasance. wattaquni ya ulul albab, sai Allah subhanahu wataala yake cewa wattaqu iqabi wa nakali wa azabi liman khalafani wa lam ya'tamir bi amri. Allah subhanahu wataala sai yake cewa ku ji tsoro na, sai malaci ku ji tsoron hukuba ta Ubangiji da kuma irin azaba da kamun shi da yake madaukakin sarki ga duk wanda ya saba ma umurnin shi subhanahu wataala. Ya zawil uqul wal afham, ya ku wanda kuke da hankali, in dai mutum mai cikakken hankali ne dole bi umurnin Allah madaukakin sarki saboda fadalar da Allah ya mishi da ni'ima idan ya kalli halittun da suke kewayen shi. Kuma dole mutum ya fahimta lalle Allah madaukakin sarki shine mahalicci, shine wanda ya cancanta a ce an bautata mu shi kadai. To sai mutum ya guziri guziri wanda yake muhimmanci, wanda shine zaka samu gidan aljanna da shi a gobe kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka.
Laysa alaykum
junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum.
No.
فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
الله سبحانه وتعالى كتب ليس عليكم جناح ما باب ليه أغريكم ماذا كما قد ليه با أن تبتغوا فضلا من ربكم كنمي وسو فضلا دغوجن أوبنجيجم. Mana kenan mutum ya je aikin haji da kuma niyyar shi ta kasuwanci ko wani kwarego ko wani abu, duk abin da ka dai samu wani abin da zaka samu yana canji, to Allah subhanahu wataala ya ce babu laihi akan wannan. Wa iza afattum min arafatin, idan kuka dawo daga arfa, fazkurullaha indal mash'aril haram, ku ambaci Allah madaukakin sarki a wajen Mina ko kuma Muzdalifa mash'aril haram. Wazkuruhu kama hadakum, kuma ku ambaci Allah kamar yanda ya shiryar da ku, cewa ada ana aikin haji a jahilce, aiki ne na jahiliya, an zo an sa abubuwa na shirka da saman Allah a ciki, sai ga manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko da shi, ya aikin haji ya gyaru ya zamanto a tsarkake. To mana kenan ku gode mu Allah, ku ambaci Allah kama hadakum yanda ya shiryar da ku, kuke aikin nan da kyau kamar yanda Annabi Ibrahim alaihi salam ya yi. Wa in kuntum min qablihi lamina ad-dallin, ko da kake yake kun kasance kafin Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo karantar da ku, kuna cikin wanda ku san ba miya ake aikin haji, ma'ana a bace kuke yi, ba aiki bane wanda ake na ilimi, kowa yana yin abin da ya ga dama ne. To sai Allah subhanahu wataala yake cewa summa afidu min haythu afada an-nas, sai nan kuma idan misali an je Arfa an yi tsayuwa tun daga zawali, tsayuwa Arfa duk wanda bai yi ta ba to ba shi da haji, duk kuma wanda ya tsayo Arfa shikenan ya samu aikin haji, sauran abubuwan zai iya riskarsu ko da yanka ko da abin da ya kama da wannan. Duk lokacin da rana ta kusa zawali daga tsakiyar sama, to ake tsayuwan Arfa har ya zuwa alfijiri na biyu, mana alfajir sadiq, to wannan lokacin gaba daya in mutum sa'a kadan yayi, in awa daya a Arfa, to shikenan hajin shi ta samu. Idan ya tsayo Arfa ba dole ba sai mutum ya tsaya, ana nihin ka halarci wurin a je a yi azkar, mutum ya addu'o'i ya roƙi Allah subhanahu wataala a yi sallah a zawar da la'asar jam'an wa qasran, ya zamanto an gama an yi kasaru kuma an gama su biyu. To shikenan kuma summa afidu min haythu afada an-nas, sai a gangaro Muzdalifa. A Muzdalifa ba a sallah, ko da sallar magriba ta iske ka a Mina, a Arfa afwan ba za ka yi ta ba, jam'u ta'khir ake, dole sai ka rike magriba sai ka gama ta da isha'i. Ita kuma lokacin isha'i ayi lokaci ne mai tsawo har ya zuwa tsakiyar dare, to koda mana cunkoso hanya kana nan kana zawwa ba za ka yi magriba ba, sai ka dawo daga Mina har sai ka zo Muzdalifa, ka dawo daga Arfa sai ka zo Muzdalifa, sai kuma ka gama magriba da isha'i, sai ayi su ma jama'a na fasara kenan raka'a biyu, kuma sai a gama su tare da kiran sallah guda da iqama biyu, shine mana summa afidu min haythu afada an-nas. kalimatu fada kamar karaurawa
magarba
uku ce wastaghfirullah sai Allah ya ce ku nemi gawar ubangiji subhanahu wataala inna allaha ghafurur rahim lalle Allah murukin sarki mai gafara ne ko mai jin kai ne kenan babban abin da ya kamata a ce mutun yayi shi aikin haji mutun ya nemi gafara ubangiji subhanahu wataala dukkan wasu kurakure wanda mutun ya aikata sai Allah ya gafarta mushi kaga ma shi yasa daga cikin ayyuka bainar rukunain irin addu'a da ake rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar irin addu'o'i wanda za a yi na istighfari azkar zama Allah subhanahu wataala a wannan mashar al-haram musamman Muzdalifa lokacin da mutun yazo anan za a kwana sai mutun ya barci ya huta lokacin da aka yi sallar asuba to a lokacin ne kuma za a yi ta ambaton ubangiji madaukakin sarki har ya zuwa dai jijihi haka har sai ya fara in yaso kuma sai a je a yi jiha to amma wanda suke lattijawa da mata da yara kanana da wanda suke da larura ko wanda suke kura da wata dukiya ko wani abu daban to wannan su suna tayya idan rabin dare yayi to amma duk wani majiya ƙarfi wanda lahiyar kalau bai dace ba ka je kai jiha a wannan rana misali ranar Idi goben shi bayan an dawo daga Mina daga Arfa to sai ka bari rana ta wuto jijjihi a lokacin zaka je kai jiha amma wanda kuma rango mai mata da yara da wanda suke kulawa da matan da yaran ko da wanda suke kulawa da irin abubuwan da za a yanka na hadaya dan kada su yi jinkiri wannan suna yi tahiyya to amma mutane suna kurakure diya a wannan bangaren sai Allah subhanahu wataala ya ce inna allaha ghafurur rahim lalle Allah subhanahu wataala mai gafara ne kuma mai jin kai ne yana daga cikin rahama hadisi na Jabir wanda annabi sallallahu alaihi wasallama Jabir ya kawo yanda manzo ya karantar da aikin haji hadisi ne mai tsawon gaske to idan aka zo a wannan rana na ranar tahalluli ko mu ce ranar goma ranar Idi to ayyukan da mutun zai da farko yayi jiha bayan nan ayi aski ayi yanka ayi tawaful ifada idan mutun yayi wannan aikin guda hudu shikenan kenan aikin haji ya kare saura wannan jiha da zai na kwana biyu ko kuma na kwana uku idan ya zo ya yi ta'ajili to annabi sallallahu alaihi wasallama wani ya zo ya ce mishi a ni na yi aski kahin yanka ya ce mai jaka babu lahi wani ya ce ni na je na yi jiha kahin yanka ya ce babu lahi wani ya ce mishi a ni aski ne annabi sallallahu alaihi wasallama dai ya ba da cewa babu lahi ko ka fara aski ko ka fara yanka ko ka fara jiha ko ka fara tawaful ifada wannan dai shi abin da ake so in dai kai biyu uku daga cikin waɗannan to shikenan kana iya sa kaya musamman tawaful ifada a ce kai jiha wanda ake cewa shedan babba kenan na wanda yake kusa da Makka na farko zaka tsallake shi ka tsallake na biyu sai na uku shine ake jiwa a ranar Idi da duwatsu guda bakwai ɗan ƙanana ba manya ba wanda za a fasa kan wani to shikenan sai mutun ya adda to a lokacin mutun yana sa kaya kenan ya hudda ihrami wanda kuma wannan kayan yana daga cikin haramun mutun ya sa su kafin wannan lokaci kafin kai tahalluli tawaful ifada shine daga baya idan mutun shikenan ya kammala sai ya je Makka ya tawafi a kewaye daki kewaya guda bakwai na
thumma afibu min haythu afada an-nas wastaghfirullah
na
inna allaha ghafurur rahim fa idha qadaytum مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع
Allah subhanahu wa ta'ala ya fa iza qadaytum manasikakum, idan aka kare aikin haji annusku shine aikin haji, fazkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra, to ya dace ya kamata ku ambaci ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yanda kuke ambatan iyayen. Dan lokacin jahiliya su idan an gama aikin haji sai a zo suna da kasuwanni, sai wani zai ce ai babana shi yake kaza shi yake kaza, mu ne ɗan gidan wani, mu ne ɗan gidan wani, babana kaza ne, babana kaza ne. To shine Allah subhanahu wa ta'ala sai yake cewa idan aka kare aikin haji, yanzu ba lokacin jahiliya bane, ya dace ya zama wajibi a ambaci ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yanda da ake kiran iyaye, yanda zaka ce babana babana, duk mutum motsin da zai baban shi, to ya kamata ka ambaci ubangiji madadin wannan, sai a juya a riga kiran ubangiji aw ashadda zikira, bari ma dai fiye da yanda mutum yake kiran baban shi. Faminan nasi, daga cikin mutane, man yaqulu rabbana atina, akwai wanda yake cewa ya Allah ka bamu, fi dunya, a cikin duniya, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, a gobe kiyama kuma bashi da wani rabo. Wa minhum, daga cikin mutane, man yaqulu rabbana atina, akwai wanda zai riga cewa ya Allah ka bamu, duniya, a cikin duniya hasanatan, wani abu wanda yake mai kyau, wa fil akhirati hasana, kuma a gobe kiyama ya Allah ka bamu abu wanda yake mai kyau, wa qina azaban nar, ya Allah ka kare mu azabar wuta. To wannan da ce mai muhimmanci. Allah ya ce ulaika lahum nasibun mimma kasabu, lalle waɗannan su ne waɗanda suke da rabo dan aikin da suka aikata, mimma kasabu wallahu sari'ul hisab, lalle Allah subhanahu wataala mai gaugawan hisabi. Ma'ana kenan, fa iza qadaytum manasikakum, yanzu a ce aikin haji ya kare, to hoba kuma ba zuwa zai a shiga abubuwa da ba ambatan Allah za a kare, sai a cigaba da istighfari, a cigaba da ambatan Allah, yi ma Allah zikiri, duk wani abin da zai zamanto na ambatan Allah ne sai a tayin shi, to kuma sai a rika roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya baka anan duniya, a gobe kiyama ya baka mai kyau. Wani sahabi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ji shi yana cewa ya Allah, irin azaba da zaka muni a gobe kiyama ka muni ita anan, dan gobe kiyama in tashi banni da komi. Shine manzo sallallahu alaihi wasallam da ya ji shi yace mishi ba za ka iya ba. Abin da ya kamata ka ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar, abin da ya dace ka ce ya Allah ka bani mai kyau a nan duniya, kuma ya Allah a gobe kiyama ka bani mai kyau, kuma ka kare ni daga azabar wuta. Kenan ka ce Allah maka azabar anan, ai ba za ka iya ba. To shine wannan addu'a ce mai muhimmancin gaske. Mutum ya roki Allah duniya, kuma mutum ya roki lahira, kuma Allah, kuma mutum ya roki Allah ya kare shi daga azabar wuta. Sai Allah ya ce ulaika lahum nasibun mimma kasabu, waɗannan su ne suke da rabon irin aikin da suka aikata. Kaga nan kenan ana magana ne akan aiki. Duk lokacin da kaga Allah ya ma wasu bayu fadala, an ba su gidan aljanna, ko kuma an musu wata gafara, to kada kai tsammanin wai a irin yanda muke tunani a yanzu, a ce mutum ko shi dan wani malam wane ne, ko jikin malam wane ne, shi a gobe kiyama su ne yan gari. To Allah subhanahu wa ta'ala ya magana ne akan mimma kasabu, abinda suka aikata. Tabarakallazi bi yadil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir, allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, wa ya kyauta ta aiki. Kaga aikin ma koda kai shi yake kyakkyawa, lalacewan aiki shine mutum yayi aikin da ba a sa shi ba, aiki na bid'a. Sallallahu alaihi wasallam bai saka ba, Abubakar, Umar da Usman da Ali, babu wanda ya saka kai. To wannan baya daga cikin aiki mai kyau, kuma gobe kiyama sai ka lalubala dan ka rasa shi. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu, kenan aikin da annabi ya sa su, shari'a ce, musulunci ta shari'anta, suka aikata, kuma gangan jikin su yayi aiki. Kaka ce amu ne, mu masu imani ne, ai mu kakannin kakanninmu musulmai ne, amma kuma baka sallah, baka azumi, baka aikin da zaka samu gidan aljanna, kuma kai tsammanin gobe kiyama kana ciki, a dole sai kai aiki, babanka zai aiki samu aljanna, to kai ma dole sai kai aiki, kai dan shi ka shiga aljanna, kuma danka shi ma sai yayi aiki. Tunda manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa diyar shi Fatima, salini min mali ma shi'ti fa inni la ugni anki min Allah shi'a, yace dukiyata kina iya tambaya ta, an baki wannan, an baki wannan. Sallallahu alaihi wasallama yace mata, amma gobe kiyama fa ki san bana anhwana miki komi. To kaga wannan shugaban halitta kenan, da shi da yashi, wanda kuma hadisai sun wuce alga ya nuna yanda yake santa. To kaga balle kuma kai dole kowa ya tashi yi aiki, Allah subhanahu wa ta'ala akan aikin ka ne zai saka maka, wallahu sari'ul hisab. To kuma idan mutum bai bi aiki, kuma akwai sakamakon da Allah zai mishi, shine Allah ya gama shi da narkon azaba. Sari'ul hisabi ma'ana Allah zai gaggauta maka hisabi kamar kimta ido. Allah ce wa ma amruna illa wahidatin kalamil basr, yanda za a tsara mutane za a yi hisabi, dan wuta ya shiga wuta, dan aljanna ya shiga aljanna. Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa yanda ka san kimta ido, haka Allah zai ma kowa hisabi, kowa ya san matsayin shi. To saboda haka kenan lokacin da ka kasance a aikin haji, babban abin da ya kamata ka roƙa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Kuma mutum a rayuwar shi ta yau da gobe, irin zikirka wanda ya kamata mutum a ce yana yawan yi, to wannan adda ta dace ce tana ciki. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. A rayuwar duniya Allah ya baka mai kyau, a gobe kiyama Allah ya baka mai kyau, kuma azabar wuta Allah madaukakin sarki ya kare ka da ita. To shikenan mutum ya tsira. To Allah madaukakin sarki sai ya sadar da bayin shi, mana da gaugawan hisabi da aikin da suka yi gidan aljanna, su kuma waɗanda suka zamanto masu sabo da gaugawan hisabin shi, Allah subhanahu wataala sai ya sadar da su da gidan wuta. Allah ya kare mu. Ina ga sai mu daka tare ga nan insha Allah abinda muke daidai. Allah subhanahu wataala ya tare mu a cikin ladan gaba ɗaya wanda ke na kuskure ne. Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullah.